Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people, both near and afar. Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are, on the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing, let every bell ring, a story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Muna kuma yi wa al'ummar Krista duk fadin duniya barka da Kirsimeti, da fatar an ga wannan ranar Kirsimetin ta shekara ta 2022 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka da waɗansu ƙasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana.
Allah ya sa dukkanmu mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika saƙon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Wannan saƙon gaisuwan Christmas yana zuwa ne daga wurin Salihu da Elizabeth Garba, North Carolina, USA. Muna mika saƙon gaisuwan Christmas zuwa ga mahaifina shi Mr. Jeremiah Likita Ibisi, na kuma gaida su kanina Ibisi da Ozzy Ibisi, Anna da Haruna Atunkura, Jethro da Mary Ibisi, Andrew da Mary Ibisi, Honorable Simon Ibisi, Teresa da Manasseh, John da iyalansa duka, na kuma gaida diyarmu Abigail Sunday, da shi kuma jikarmu Awal Ibrahim da iyalansa duka. Na gaida abokanai arziki kuma shi Mr. Abdullahi da Tosin Epoki, Reverend and Mrs. Zachary Ibrahim, Elder and Mrs. Ibrahim Bakut, na gaida sauran ƴan uwa kuma su Elder Ishaku Bupoada, Elder Luca da Hanatu Wazo, Dr. Stephen, Dr. Comfort Aniam, Dr. Sam da Christy Nuhu da sauran Bibi duka na gaisuwa, na kuma gaida su Kawuna shi Uncle Samuel Ibisi, shi Uncle Solomon Awasak, Uncle Vincent Osawe da iyalansa duka, na gaida shi Reverend Rabo Bage, Mr. Setley da Kanendazi, Mr. Donald da Deborah Weze, na kuma gaida shi Ben da Esther Osawe, na gaida Solomon da Julie Edopa, na kuma gaida sauran abokanemu ta Mrs. Deborah da Nasa, Mrs. Grace Oguntolu, Mrs. Victoria Zagi, da sauran ƴan uwa duka da ke Ekwa Plateau Church da Ekwa Headquarters. Merry Christmas. Salihu da Sadi Elizabeth Garba.
Sunana Saratu Sama'ila Garu daga nan Maryland. Ina mika saƙon gaisuwan Christmas zuwa ga mahaifiyata Mama Aisha Alka da dukkan iyalin Yanni da kuma ƙanina. Ina gaida retired Reverend Baba Maman Barkeji da iyalinsa. Ina kuma gaida retired Reverend Baba Abubakar Liman da iyalinsa, da retired Reverend Amadu Maman da iyalinsa, da kuma Reverend Yakubu Daudu da iyalinsa. Ina gaida Commissioner of Police Kano CP Dauda Maman Garu da iyalinsa. Ina gaida Mr. Maman Galadima da iyalinsa. ina gaida Reverend Samaila Musa Jos, ina kuma gaida retired Pamset Mr. Samaila Matankari da iyalinsa, da kuma Mr. Audu Mamangwashi da iyalinsa. Ina gaishe da SP Shaya Umar da iyalinsa. Ina kuma gaida dukkan Ecclesia Fesekwa Amadu Bello Sokoto da Ecclesia Sabon Birni. Ina gaida the entire staff of Ecclesia School Bello Sokoto. Ina gaida yan uwa da ke UK kuma. Ina gaida Professor Murray Kiro da iyalinsa, da kuma Mr. Ayuba Maman da Mr. Hamisu Alka da iyalinsa, da dukkan sauran yan uwana da abokan arziki. Da fatan an yi Christmas lafiya, barka da Christmas. Ubangiji ya nuna mana shekara.
Barka da Christmas. Sunana Emmanuel Sule daga Birmingham, United Kingdom. Ina kawo gaisuwar Christmas zuwa ga Augustine Basagi, Danjuma Gaya, Rebecca Lerama, Jan David Palm, Beatrice Ajang, Manasse Dogara, Bulus Magaji, Chris Abaga, Ndaya Kubu, Esther Igege, Janet Abaya, Tony Cole. Ayi Christmas lafiya.
Ni ce Lamin Iliya ga ta malumfashi daga Maryland. Ina gaida iyalin Idrisu Abosi. Ina gaida iyalin gata a malumfashi. Ina gaida Ecclesia ta Katsina gaba daya, sosso likita Mantau da iyalin shi. Ina gaida Musa Dauda da iyalin shi. Ina gaida Musa Adamu Koli da iyalin shi. Ina gaida bawa Umaru da iyalin shi. Ina gaida Reverend Audu Bakwai da iyalin shi. Ina gaida Naali Dumbulon da iyalin shi. Ina gaida Adamu Bawa da iyalin shi. Ina gaida dukkan idon sani da na gida Katsina da na malumfashi da na Jos. Duka ina gaishe su. Na ce fatan ayi Christmas lafiya. Amin.
Ce unan da gaba su ma sun gama saurari, su ma sun taho kan su gaida jariri. Sun kawo azuba zinari suka bai wa jariri. Ku zo mu garzaya mu je mu gaida mai girma. Bai salami aka haifi ya ce mai ceto.
Ina mika gaisuwa ta bukin Kirsimeti wa ƴan uwa da abokan arziki. Ya Komodo Habiba Ruth Garba retired, Iman Usman Shehu da iyali, Amina Adama da iyali, Rakiya da Wande Shonekon da iyali, Hannatu da Rex Ihezuwe da iyali, Fatima Shehu, Baba Salchan Maina da iyali, Stephen Maina, Joshua Maina, ƴan ƙungiyar Masihiyawa ta Mani, iyalan Umaru Gana na Bidda, zuriyan Baƙo, Bulus Zakka, Esther Damil, Hadiza Hamza da iyali, Elijah da Fidelia Maina, Joseph da Jessica Maina, James da Eleanor Maina, Christy Christopher da Zara, Helen da Nordine, Sam da Kanin Maina, Peer Development Association, iyalan St. Luke's Cathedral Jos, Philip Gompan da iyali, Ephraim Dewa da iyali, Dela da mai gidanta Uzo, Fatima Alfa da iyali, Roland Michaels da iyali, Bumi Wisdom da iyali, Lydia Yisa da iyali, Vicky Obozuwa da iyali. Da fatar Ubangiji ya ba mu salama a wannan lokaci.
Hosiana, Hosi, Hosiana, Hosiana, Hosi, Hosiana, Ahirikuwa muje mwisi na juu iteka, amahoro ni chuba hilo viva hasumba hose. Hosiana, Hosi, Hosiana, Hosiana, Hosi, Hosiana, Ahirikuwa muje mwisi na juu iteka, amahoro ni chuba hilo viva hasumba hose.
Nice mai sunan Jummai na ce, a madadi mai gidana Reverend Philip na ce da yayinmu, ina mika gaisuwan Christmas ga iyayena Baba Mama da Mama Talatu Juwa da yayuna Tani Laraba da kannena Friday Sibi dan Lami Ladi da dukan iyalinsu da zuriyan Juwa Gani. Ina gaida kawuna da su inana duka da kuma surukaina Luka Achi, Patricia, Comfort, Charity da iyalinsu da dukan gidan nace da gidan Jan. Ina gaida duka abokanena su Tantan da Ma'aikatan House Ministry. Ina gaida duka waɗanda su yi mini addu'a domin rashin lafiya da ta same ni. Ina gaida dukan masu bin Yesu. Ubangiji ya sa a yi bikin tunawa da aikon Yesu Almasihu cikin salamansa. Amin.
Nana Saken daga Minnesota. Ina gaida His Royal Majesty da Jacob Danguba Bonbon Josh da Her Royal Majesty Auntie Rekia da iyalinta. Fatin za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Auntie Grace Andrew da iyalinta. Fatin za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Pastor EJ and Pastor Mrs. Christiana Best da iyalinta. Fatin za ku yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Mr. and Mrs. Sunday One da iyalinsu.
fatan za su yi Christmas lafiya. Na kuma gaida Pastor Esti and Pastor Katulun Best da iyalinta. Fatan za su yi Christmas lafiya. Na kuma gaida Uncle Tony Chiroma da iyalinsa. Fatan za su yi Christmas lafiya. Na kuma gaida Dr. and Mrs. Gil Jerry Gardner da iyalinta. Fatan za su yi Christmas lafiya. Na kuma gaida Dr. and Dr. Mrs. Poco da sabon producer da ambassador Jess da iyalinsa. Fatan za su yi Christmas lafiya. Na kuma gaida Dr. and Mrs. Harina Dabin da iyalinsa. Fatan za su yi Christmas lafiya. Na kuma gaida Nisa and Mrs. Sandy Biggs da iyalinsa. Fatan za su yi Christmas lafiya. Na kuma gaida Mrs. Lincoln Makan da iyalinta. Fatan za su yi Christmas lafiya. Na kuma gaida Mrs. Charity Malu da iyalinta. Fatan za su yi Christmas lafiya. Na kuma gaida Mrs. Peace Dangana da iyalinta. Fatan za su yi Christmas lafiya. Na kuma gaida Aunty Vic da iyalinta. Fatan za su yi Christmas lafiya. Na kuma gaida Yanwanina, Balmun, Chinred, Kerman da Tami. Fatan za su yi Christmas lafiya. Na gode.
Sunana Wala Dennis, kuma ina kawo gaisuwa daga nan kasan Arizona a America. Na son idan da gaisuwan Christmas ma iyayena Mr. and Mrs. Daniel Dater, kannena Karshak, Ored, Nanmak, Sarnandi. Kuma ina son ba da gaisuwa ma kawuna daga ta gefen mamana da kwam da kuma kawuna ta gefen babana da Tardaton. Ina kuma ba da gaisuwa ma abokanan makaranta na daga St. Joseph's College Vom da kuma Amadu Bello University Zaria da kuma The School of Global Management Arizona State University. A ci Christmas lafiya, a gaida da iyali, a gama Christmas lafiya. Ni daga Chitne a jihar Plateau a Nigeria. Na gaje ku duka a kasar Nigeria, ku ci Christmas lafiya, a ji dadi, a yi shagali da yan uwa ni duka. Allah ya tsamake mu.
Ga gaisuwa na zuwa ga mamana Pauline Migab da kannena duka da ƴaƴana da jikokina da kuma abokan arziki da fatan za a yi Christmas lafiya mu zauna lafiya. Allah ya taimake mu, Allah kuma ya kiyaye duk hasarorin da za su zo gare mu. Amin.
Barka dai, sunana Zainab Umaru Garbadas daga Mississippi. Ina gaida mamana Dinatu Umaru da kannena Hajara Salamatu da Hannatu Duk. Ina barka da Christmas. Ina gaida su antina Azaria Hansatu Umaru da su kawuna Haruna Umaru, Ali Umaru, Gambo Umaru, Yahaya Umaru, Zakari Umaru, Yahaya Umaru, duk ina barka da Christmas. Ina gaida kuma kawuna a Otupo, Abu Dauda Umaru, ina barka da Christmas. Allah yasa mu yi Christmas a cikin lafiya.
Masu sauraro, barka da warhaka. Sunana Pastor Ali Mati. Yan uwana Krista a dukkan faɗin duniya, barka da Christmas. Na isar da saƙon goren Christmas ga iyaye, yan uwa, maza da mata da ke ƙaramar hukumar ƙanƙara, Malumfashi, Bakori, Kafur da kuma dukkan jihar Katsina. Gaisuwa ta musamman ga shugabannin Ekwa da shugabannin dukkan riƙun Krista a Najeriya. Gaisuwa ta musamman ga shugabannin Ekwa, Bukuru DCC, Jos DCC, Katsina DCC, Tsiga DCC da dukkan membobin Ekwa. Ubangiji ya tabbatar mana da salamar Christmas a ƙasar mu Najeriya, ya kuma ta'azantar da waɗanda suka rasa 'yan uwa da abokan arziki a cikin wannan shekara. Ubangiji ya sa mu gama bikin Kirsimeti lafiya, ya kuma nuna mana sabuwar shekara lafiya. Amin summa amin.
Kafin mu yi sallama, bari in bi sahun sauran ƴan uwa da abokan arziki wajen yi wa dukkan masu sauraron mu fata alheri da wadata a wannan rana da kuma shekara mai zuwa da ke kamawa ranar 1 ga wata, idan Allah ya kaddara muna cikin masu rai. Ina kuma mika gaisuwa ta musamman ga ƴan uwa na Nehemia da Maika Gata da iyalansu, Salamatu Ijembi da iyalanta, Samuel Garbadas da iyalansa, Malam Sule Auta da iyalansa, Levi Barka Hassan da iyalansa, Basti da Alisa Daniel da ƴan uwansu duka, Iya da iyalinta duka a Jimeta Yula, sai Husaina Akila Banshika da danginta, da kuma dangi duka a Jos, da zuriyar Gata baki daya Malam Fashi, da kuma zuriyar Idris Adas. Gaisuwa ta musamman ga ambassador Dr. Sam Jimba da iyalansa, Mr. and Mrs. Obadiah Tomdet da iyalansu, Victoria Magid, Gladys da Ilya Mama, Professor Grace Estron, Dr. and Mrs. Stephen Panya Baba, shugaban ɗarikar Ikwa, Reverend Yunusa Sabo Madu, Samuel Atu, zuriyar uwar ƴaƴa a gidan ɗanbin na Malam Fashi, Ann Samti, Yiljab Abraham, James Mano, Bazata International, Ladi Big John, Ishaya da Laraba Kure, Reverend da Professor Fumi Paramalam, da Reverend Dr. da Dr. Mrs. Bakari Ibrahim, Reverend Dr. Barje Mai Gadi da iyalansa, Reverend Dr. Samuel Kunhiob da iyalansa, da kuma dukkan ƴan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai ba mu damar ambata da ɗaya-ɗaya ba. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri, ke cewa bari salaman Isa Almasihu da zumantar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas every day.